ariwanahia.com.
Empty boy that called.
Say maraner, say maraner, tazu. Say maraner, anya aure da deki.
Say maraner, say maraner, tazu. Say maraner, inga aure na deki.
Emana.
Kena tigadi, tuti ata ata kite. Kena bai. Zaki tosa mintiki
Kagapo mai Yana da lokaci Ni ya aure Mungu cha sokaci Zanda fama Abanda sokaci Ama farki Na kake kai wadakau Kake kai wadakau
So ya ya So ya
ariwanahia.com.